We could cooperate, for example, in the field of research of seeds. It's a good idea to try to share the experience that we have through seeds.
Mr. Leopoldo Ravai kenan jakadan kasar Ecuador a nan Nigeria yace amsa tambayoyin manema labarai yayin ziyarar aiki da ya kawo nan Kano.
So we are working to try to find out in which field we could work and as well in commerce.
Yace zamu kula dangantaka mu yi musayar fasaha a bangaren kasuwanci da kuma lamuran saka jari. Mr. Leopoldo yace a kokarin kasarsa na karfafa dangantaka da kasashen nahiyar Afirka ta fannoni daban-daban. A shekara ta 2015 Ecuador ta bude ofisoshin jakadanci a kasashen Ethiopia da Algeria da Angola da kuma nan Nigeria.
Ethiopia, Nigeria and Angola. So we are working on boosting the relations and also to impulse all the relations.
Yace hakan zai ba mu damar karfafawa tare da farfado da alakar mu da kasashen nahiyar Afirka. Jakadan na Ecuador a nan Nigeria ya kuma yi tsokaci kan yadda kafofin labarai za su taka rawa wajen cimma muradin da suka sanya a gaba.
I believe in the power of communication. I think that communication and information is a right of the population, so in that way the people that pay, in my case as a public servant, will know that I am not in holiday, that I am working for them.
Yace na yi amana da ƙarfi da kuma tasirin kafofin sadarwa. Ina ganin yaɗa labarai da sadarwa ƴancin al'umma ne, kuma ta amfani da kafar sadarwa ne kaɗai. Al'ummar da nake wakilta za su gamsu cewa ina aiki ba a zaune nake ba. Yayin ziyarar jakadan na ƙasar Ecuador a nan Najeriya ya gana da gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje, inda suka tattauna game da lamuran kasuwanci da saka jari da kuma fasahar samar da lantarki. Haka zalika Mr. Leopoldo ya ziyarci fadar mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu da kuma tashar Freedom Radio a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.